greet you in the name of Jesus Christ.
It is
good to be
here.
I enjoy coming here because you are such an attentive group.
And
I come to Nigeria because I have a message from God. Not that I have some special message that is some weird thing that God has given me. I have things that I see in the church that we need to repent of. If we want God to be pleased with us, we need to, by faith, obey His commandments. And I see there's commandments that aren't being obeyed all over the world. And God has given a burden on my heart. A burden on my heart to call the church to repentance. And I thank you that you will hear. And that you attend to the words that I speak. Not because they're my words. If they're my words, you should ignore them. But if you're willing to listen to the word of God, because that's how Nigeria gets healed. That's how Barkilati gets healed. You have crisis, you have poverty, the economic things, COVID. And I want to give you a message that tells how that will be healed. Because that will always be healed when the people who are called by the name of God turn from their wicked ways, humble themselves before God, and God will heal your land.
Amen.
That's the promise. So this morning I want to talk about a very specific area that I want to call you to repentance in. And I'm not even going to say exactly what you need to do to repent. Because I want you to search the scriptures and figure out how you need to repent. But I want to talk about the area, because I think the church throughout the world is blind. To this area that God is calling His church to repent in. And so I want to ask you a question. Why did God the Father send Jesus Christ? And you might say, to save sinners. And He did come and save sinners, but that's not why the Father sent Him. You might say, to glorify the Father. by obeying him to the point of death on the cross. And Jesus Christ did honor his Father. He did bring glory to God by going to the cross in obedience to his Father. But John 4 tells us why the Father sent the Son.
Amma ko cikin Yahaya sura 4 ya nuna mana tabbataccen dalili da yasa Uban ya turo dan duniya.
We go to John 4.
Idan muka duba cikin littafin Yahaya sura 4,
starting in verse 20.
Aya ta 20, Yahaya sura 4 aya 20.
In John 4 is when Jesus, his disciples go to find food.
A ainihin Yahaya sura 4 kuma wuri ne wanda Yesu da almajiransa suka je domin su sayi abinci.
And Jesus is talking to this woman by a well.
Yesu ko na magana da wannan mace da take bakin rijiya.
And they have this discussion where Jesus Christ says, if you drink from the water he gives you, you'll never thirst again.
Suka yi wata hira a gurin inda Yesu almasihu ya ce mata, idan kika sha daga wannan rijiya ba za ki sake samun yin kishi ba.
And then the woman says, I see that you're a prophet.
Sai ko macen tace, ai na ga kai annabi ne.
And I just, as an aside,
kamar yadda yake a gefe,
when she says, I see that you're a prophet,
da tace na ga kai annabi ne,
Jesus hadn't said this is what's going to happen in the future.
Yesu ko yace abinda zai faru nan gaba kenan.
He was explaining who God was.
Yana ainihin bayyana yadda Allah yake.
True prophecy is explaining who God is.
Tawurin annabci yana bayyana yadda Allah yake.
Now some Old Testament prophets said this is what happens in the future.
Wa'ansu annabawa na tsohon alkawari suka ce sun yi annabci suka ce ga abin da zai faru a nan gaba.
But Jesus was the greatest prophet.
Amma ko Yesu shine babban annabi da ya kasance.
And he just said this is who God is.
Sai ko yace wannan shine yadda Allah yake.
That's what prophets do.
Abin da annabawa suke yi kenan.
And so she said, I see that you're a prophet in verse 19.
Sai ko tace na ga kai annabi ne a cikin aya ta 19.
And then in verse 20 it says,
Sai ko a aya ta 20 yace,
our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship.
Kakanninmu sun yi sujada a dusan nan, ku kuwa kun ce a Urushalima ne wurin da ya wajaba a yi sujada. A yi sujada yake.
And so she asked him a question about worship.
Sai ko ta tambaye shi tambaya akan sujada.
She's a Samaritan.
Ita ko Basamariya ce.
Right, the Samaritans, when the kingdom split between the northern kingdom and the southern kingdom,
Samaria ko lokacin da ainihin Bani Isra'ila ta bambanta ta rabu biyu mulkin arewa da kuma ta kudu.
Jeroboam had set up a calf at the southern border and the northern border.
Sai ko Jeroboam ya raba tsakanin ainihin arewa da kuma kudu.
And said, worship these instead of going up to Jerusalem.
Yace ku yi sujada nan maimakon ku tafi ainihin Urushalima.
And Judah, who was the southern kingdom,
shi ko Yahuda wanda yake a gefen ta kudu.
And they continue to worship in Jerusalem.
Sai ko suka cigaba da masa sujada a Urushalima.
And she goes, we worship here, you worship there, where are we supposed to worship?
Yace ku kan kuna tace kuna sujada anan mu muna sujada a can, ina ne ya kamata a yi sujada wa Ubangiji?
And Jesus said to her in verse 21.
Sai ko Yesu ya faɗa mata aya ta 21.
Woman, believe me, the hour is coming when you will neither in this mountain nor in Jerusalem worship the Father.
Sai Yesu ya ce mata, uwar gida, ki gaskata ni, lokaci na zuwa da ba za ku yi wa Uba sujada ba, ko a kan dutsen nan, ko Urushalima ba.
And notice what he doesn't say, why are you asking about worship?
Ku duba abin da ya faɗa, ba wai yana magana ana tambayansa a kan sujada ba ne.
He's going, you think the place matters.
Yana nuna mata cewa, kina ganin gurin da za a yi sujadan yana da wani muhimmanci ne.
But I'm telling you, the place doesn't matter.
Yana nufin cewa ainihin gurin da za a yi sujada ba ta da muhimmanci.
He goes on and says, you worship what you do not know.
Ya ci gaba da cewa, kuna yi abinda ba ku sani ba.
We know what we worship for salvation is of the Jews.
Ku kuna yin abinda ba ku sani ba, sujjada mu kuwa muna yi wa abinda muka sani.
He's saying, yes, Jeroboam was wrong. He was wrong in saying you should worship here. The Jews were right. Jerusalem is where God placed his name. But that doesn't matter. Verse 23, but the hour is coming. And now is.
Aya ta 23 ko yace amma lokaci na zuwa har ma yayi.
He's saying now understand what it's supposed to be like and realize Jesus Christ hadn't been crucified yet.
Yanzu ko ya gaya mata cewa ku gane fa a wannan lokaci da suke magana Yesu ba a riga an giciye shi ba tukuna.
This is the way that they were always supposed to worship God.
Yace yadda ya kamata su yi sujjada a kowane lokaci kenan.
When true worshipers will worship the Father in spirit and truth.
Yace lalle ne kuwa irin waɗannan masu sujada ne. Okay, baran fara da kuma. Da masu sujada na gaskiya za su yi wa Uba sujada a ruhu da gaskiya kuma lalle kuwa irin wannan sujada ne Uba yake nema.
We need to worship God in spirit and in truth.
Ya kamata mu ma ubangiji sujada a cikin gaskiya da kuma ruhu.
This is a really important concept.
Wannan ko muhimmin abu ne da ya kamata mu lura.
Because it's really easy to think you're worshiping God.
Yana da sauki kaga kamar cewa ka zaci cewa kana sujada.
When you're singing, when you're dancing.
A lokacin da kake waka ko kuma kana rawa kana takewa.
But if it's not spirit and truth,
idan ko ba a cikin ruhu ne da gaskiya ba,
it's not the worship of God.
Wannan ko ba sujada ne ga Ubangiji ba.
It's idolatry.
Wannan ko ainihin bautan gumaka ne.
It's not the worship of God. It is idolatry.
Ba ita ce sujada ga Ubangiji ba amma kuma gumakai.
And says, for the Father is seeking such to worship him.
Sai yace okay, Allah yana bukatu irin waɗannan ne su yi masa sujada.
This is why Jesus Christ came.
Wannan ita ce dalilin da yasa Yesu Almasihu ya zo duniya.
He came so that we would worship the Father in spirit and in truth.
Ya zo ne saboda mu yi ma Ubangiji Allah sujada a cikin ruhu da kuma gaskiya.
He didn't come to save you.
Ba wai ko ya zo domin ya cece ku ne kawai ba.
He saved you to make you a worshiper.
Ya cece ka saboda ya maida kai mai sujada mai saduda.
It's really easy to make our salvation about ourselves.
Yana da sauki mu mai da ceton mu domin kanmu.
I won't go to hell.
Ba zan shiga wutan jahannama ba.
God's fine with sending people to hell.
Allah ko ba damuwa ne a gunsa ba ya turo mutane cikin wuta.
He's going to send the vast majority of people to hell.
Zai ko turo mutane miliyoyi cikin wuta.
There are few who find the narrow way that leads to life.
Wa'anda ko za su shiga cikin sama din kima ne za su samu rai.
He is gathering a people to worship him.
Yana ainihin kawo mutane domin su bauta masa su masa sujada.
In spirit and in truth.
A cikin gaskiya da kuma ruhu.
I want you to realize how important worship is to God.
Ina so ku duba muhimmancin sujada ga Ubangiji.
It is so important to God that he would send his son.
Yana da muhimmanci ga Ubangiji shi yasa ya turo ɗansa.
To suffer.
Ya sha wahala.
To sweat drops of blood.
Ya sha wahala har zufansa tana sauka da jini.
That's how important worship is.
Wannan ko yana nuna mana muhimmancin sujjada gabansa.
And we must worship him in spirit and in truth.
Dole ne kuma mu masa sujjada a cikin ruhu da kuma gaskiya.
And when we think of worshiping in spirit, what do we think of?
Idan muna tunanin sujjada cikin ruhu me muke nufi?
With emotion.
Idan muka kwatanta shi da
But what does God mean by that?
Motsawan jiki.
But what does God mean by this?
Menene Allah ke nufi da sujjada ta ruhu?
Verse 24. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.
Allah ruhu ne ma su yi masa sujjada kuwa lalle su yi masa sujjada a ruhu da gaskiya kuma.
What does it mean to worship in spirit?
Menene ma'anan sujjada a cikin ruhu?
He doesn't say God is emotional.
Ba wai ko ya ce Allah wanda yake da tunanin motsawa bane.
He doesn't say that's how you're supposed to worship him with emotion.
Ba wai yana nufin cewa za mu yi masa sujjada da ainihin motsawan jiki ne ba.
He says God is spirit.
Ya ce ko Allah ruhu ne.
So what's required to worship God?
Menene ake bukata domin a masa sujjada?
God says those who have not been born again are what?
Allah yace waɗanda ba a sake sabanta haihuwansu ba me suke?
They're dead in their sins and trespasses.
Waɗannan ko matattu ne cikin zunubinsu da ƙasawarsu.
They don't have the spirit of God.
Ba su da ruhun Allah.
It also says that they're carnal men, they're fleshly men.
Yako ce masu waɗannan mutanen masu rayuwa cikin jiki ne.
And when we're born again, we're born in the spirit.
Da ko aka sake sabon haihuwa an haife mu cikin ruhu.
To worship him in spirit and truth doesn't mean to worship him with great emotion.
Ainihin bauta masa ko kuma sujjada cikin ruhu da gaskiya ba wai bauta ne ta motsa jiki ba.
It means to worship him with the Holy Spirit.
Wannan ko yana nufin cewa zamu masa sujjada ne da ruhu mai tsarki.
Now I'm not saying this to say that we should not have emotion when we worship.
Ba wai ko ina cewa ba wai ba za mu taba samun motsa jiki lokacin da muke sujjada ba.
But what I am saying is do not believe that your worship is pleasing to God.
Amma ko ina so in ce kar ka gaskata cewa ainihin sujjadanka ya gamci Ubangiji.
Unless you have the Holy Spirit.
Sai dai kana da ruhu mai tsarki.
And how do you know if you have the Holy Spirit?
Yaya za ka yi ka san cewa kana da ruhu mai tsarki?
You walk in holiness.
Kana tafiya cikin tsarki.
Never believe. Never believe.
Kar ka amince cewa
after you've sinned all week.
Bayan ka riga ka yi dukkan rayuwa.
And you come in Sunday morning.
Sai ka zo cikin sujjada ranar Lahadi da safe.
And you dance with great zeal.
Sai ko kai ainihin take rawa da dukkan ƙarfinka.
And you sing with great power.
Sai ko kai waƙe-waƙe da dukkan ƙarfi.
That you're worshiping God.
Cewa ai sujjada kenan kake yi.
You're not.
Ba ka yi wannan sujjada.
Because God desires those.
Allah ko yana bukatan waɗanda
who will worship him in spirit and in truth.
Za su masa sujjada cikin ruhu da kuma gaskiya.
That's why Jesus Christ was sent.
Wannan ita ce dalilin da yasa aka turo Yesu Almasihu.
If you don't care about your life,
idan ko baka kula da rayuwarka ba,
if you don't care about how you walk before God,
idan baka kula da yadda kake tafiya da wan Ubangiji ba,
it is not possible to worship him.
Ba za ka iya masa sujjada.
The only person you're worshiping,
wanda kawai ya iya masa sujjada,
is yourself.
Shine kai kanka.
Because somebody can dance with great zeal,
wanda ko zai iya yin taka rawa da dukkan ƙarfi,
that's a pagan that hates God.
Sannan kuma daga zuciya ma baya kaunar Allah.
Somebody can sing with great force and great strength.
Wani ma zai iya yin waka da ƙarfi sosai.
As a pagan.
A matsayinsa na marabi.
Go to any bar in America and you'll, or any bar in Nigeria and you'll hear that. Place yeah. Where you drink.
All right.
You'll hear lots of people singing.
Ko ka je gurin da ake shaye-shaye ma za ka ga suna rawa. Ko ba haka ba?
Don't think just because you dance, just because you sing.
Kar ka ga kamar cewa dan kawai saboda ka iya kayi waka ko kuma kayi rawa shikenan.
That you have worshiped God.
Cewa ka riga ka ma Allah sujjada.
Without faith, it is impossible to please God.
Idan ko babu bangaskiya ba yadda zamu iya gamshe Ubangiji Allah.
And God gives the Holy Spirit to whoever believes in him.
Allah ko ya bada ruhu mai tsarki ga dukkan wayanda suka gaskanta da shi.
So So I want to go back to what does it mean to worship him in truth then?
Na so in koma abinda na tambaya daga farko menene ake nufi da sujjada cikin gaskiya?
I want to go to Exodus 12.
Za mu je cikin littafin fitowa sura 12.
When you think of the law, what do you think of?
Idan kai tunanin dokokin Allah menene yake zuwa zuciyarka?
Probably most people when they think of the law, the first thing they think of is thou shalt not murder.
Idan mutane suka yi tunanin dokoki na farko kila zai zo zuciyarku mutum zai ce kada kai kisa.
Thou shalt not commit adultery.
Kada kai zina.
Or maybe you'll even think you shall have no other gods before me.
Ko kuma za a yi tunanin cewa kar ku bauta ma wayansu alloli fiye da ni.
But I want to go to Exodus 12.
Na so in je cikin littafin fitowa sura 12.
Because Exodus 12 is the first time God gives a long law.
A cikin fitowa sura 12 nan ne Allah ya bada babban ainihin dokoki.
Before this he's given commands to individuals.
Kafin wannan lokaci ya bada dokoki ma kowanne mutane daban-daban.
But other than that to Adam,
amma kuma banda haka ga Adamu,
he said be fruitful and fill the earth.
Yace ku ribabbanya ku cika duniya.
To Noah, he adds to that you need to punish somebody who murders somebody.
Ga Nuhu kuma yace idan ka kashe wani ya kamata a kashe ka.
But clearly there were more laws than that.
Amma kuma fiye da haka akwai dokoki da yawa.
What other laws do we know about before that?
Wani doka da muka sani kafin wannan lokacin ita ce?
Why did Cain kill Abel?
Me yasa ainihin Kainu ya kashe Habila?
Because Cain knew his offering was unacceptable to God.
Domin ko Kainu ya sani cewa ainihin hadaya da ya bayar Allah bai karba ba.
Why did Cain kill Abel?
Me yasa Kainu ya kashe Habila?
Because he was offended.
Domin yayi fushi.
That Abel was worshiping God in spirit and in truth.
Saboda ya ga cewa Habila yana sujada wa Ubangiji cikin gaskiya da kuma ruhu.
He was offended because Abel worshiped God the way God said to be worshiped.
Yayi fushi saboda Habila ya bautawa yayi ma Allah sujada yadda Allah ke bukata.
And so in Exodus 12,
a cikin fitowa sura 12,
and I'm not going to read the whole thing to you. It's a long passage.
Bazan karanta muku duka ba saboda dogon sura ne.
But my point is, this is the first long passage about this is how you do something.
Wannan ko ita ce babban ainihin sura na farko da take da tsayi inda ya bada ka'idodin yadda za a yi ababai.
And he starts in verse 2.
A aya ta biyu ko sai ya fara da cewa.
And says, I'm resetting your calendar.
Sai ko ya ce zan sake ainihin lokacinku.
Your year probably started in October.
Kila shekaranku ana fara ta ne daga watan goma.
We don't know exactly, but that's probably when it started.
Bare san dade ba mamaki daga watan goma.
And he said, that's not the beginning of your year anymore.
Sai ko yace a'a ba watan goma ne zai zama farkon shekaranku kuma ba.
As an act of worship,
ainihin alaman sujjada.
Now your year is going to start in what would be our March.
Sai ko ainihin shekaranku ta farko za ku fara ta ne daga watan uku.
As an act of worship,
akuma ainihin alama ta sujjada,
you reset your calendar entirely.
Dole ne ku canje yanayin lokacinku gabaki ɗayanta.
Because on the 15th day of that month,
saboda a cikin kwana 50 na wannan watan,
is the Passover.
Wannan ko ita ce ainihin Faska, yawa, faska ne baki yawa.
So he says, this is your Passover. This is when you were freed from Egypt.
Yace wannan ita ce ainihin lokacin faska da lokacin da kuka fito daga cikin Masar.
And this is the only law that God gives to the Israelites.
Wannan ko ita ce doka kadai da Allah ya bawa bani Isra'ila.
Before they leave Egypt.
Kafin ma su bar kasar Masar.
And this is really important.
Wannan ko yana da muhimmanci sosai.
And so I want you to think about this.
Na so ku yi tunani game da wannan.
Egypt is a picture of being dead in our sins and trespasses.
Matar ko alama ne ko kuma hoto ne na mutuwa in na mutu an binne mutun a kasa.
It's being a slave of sin.
Wannan ko alama ce ta bauta cikin zunubi.
And God, by His strength, by His power, chooses to free a people.
Allah ko cikin karambinsa da ni'imansa ya zabi ya ceci mutane daga wannan kaji.
And when He frees them from the slavery of sin, they do what?
Da ko ya cece su daga wannan bauta ta zunubi sai ya ce su ne.
God splits the waters, He puts a cloud above, and He has them walk through the Red Sea.
Sai ko Allah ya raba jan teku ya sa ainihin hadari ya tafi tare da su.
In 1 Corinthians 10, Paul tells us exactly what that's all about.
A cikin Korintiyawa ta fari kuwa Bulus ya gaya mana ma'anan waɗannan abubuwa baki ɗaya.
What that's all about is,
wannan abin da yake nufi ita ce,
they were slaves to sin,
su ko masu bayi ne ga zunubi.
Then they get baptized.
Sai ko aka musu baptisma.
That's why they go through the deep water.
Shi yasa suka bi cikin shi wannan babban jan teku.
And then they do what? They wander in the desert for 40 years.
Sai ko suka yi me? Suka yi ta yawo a cikin wannan dogon daji na shekaru 40.
And the old man dies.
Sai ko tsofaffin suka mutu.
That's what Paul says.
Abinda ko shi Bulus ya faɗa kenan.
And there it says all the older people in Israel die.
A wannan lokacin kuma duka waɗanda suke sun tsufa sun mummutu.
And the young grow up that are the righteous ones.
Sai ko waɗanda suke matasa suka sake tasowa sabbi.
The wandering in the wilderness is the picture of sanctification in a Christian's life.
Ainihin tafiya yawo da suka yi ta yawaitawa a cikin dajin nan yana nufin rayuwar Krista da kake ta yi na tsarkakewa.
Which is the picture of the old man dying and the new man growing stronger.
Ainihi ita ce hoton waɗanda tsofaffi sun mutu sai kuma matasa suka taso.
And then once again there's a picture of burial and resurrection.
Sannan kuma idan ka ga hoton mutuwa da kuma tashin matattu.
They cross through the Jordan.
Sun biyo wa cikin ainihin kogin Urdun.
And where do they end up?
Ina suka karasa.
The promised land.
Sun shiga ainihin kasar alkawari.
Which Hebrews 11.
A cikin Ibraniyawa sura 11.
Clearly states.
Ya tabbatar a faɗake.
That's a picture of heaven.
Wannan ko ita ce hoton sama.
So what happens to Israel.
Abin da ya faru da Bani Isra'ila.
Is done as a picture.
Ya faru ne a matsayin hoto.
So that we can understand what a Christian's life is like.
Saboda mu gane yadda rayuwar Krista ya kamata ya kasance.
They're dead in their sins and trespasses.
Sun yi zunubi a cikin zunubansu.
They're slaves to Satan. Pharaoh is a picture of Satan.
Sun zama bayi a hannun magabci Shaitan.
God decides to reach in and grab them out.
Sai ko Allah ya niyya ya fito da su daga ciki.
They're justified by the blood of Jesus Christ.
Sai ko ya tsarkake su da jinin sa na Yesu Almasihu.
Remember the Passover lamb that they had to paint on the doorpost?
Kun tuna lokacin Fasaka da aka samu jini ake sawa a bakin kofunan su?
So that they could go through the Red Sea.
Saboda su iya shigo cikin ainihin jan teku.
Which is the picture of the perfect sacrifice, Jesus Christ.
Wanda ko yana nuna tabbatacciyar hadaya da Yesu Almasihu ya yiwo.
And then as we walk through our life,
da ko muka biyo cikin rayuwarmu,
we kill our sin,
muka kashe zunubinmu,
we mortify the flesh,
sai muka kashe ainihin jiki,
and we walk in greater and greater holiness,
sai ko muka tashi muna tafiya a cikin tsarki da kafa da tsara da tsara.
Until God delivers us into the land of rest.
Har ko ya kai inda Allah zai cece mu zuwa wurin hutu a cikin sama.
Which is heaven.
Wanda ko shine sama.
And the only command that he gives to these people while they're in slavery to sin.
Duka doka guda ɗaya da Allah ya ba su cikin dukkan yalwan zunubi da suke ta fama a cikin ta.
Is this is how you need to worship me.
Shine kawai ga yadda za ku yi mini sujjada.
Do you see how central worship is to the Christian life?
Kuna ganin babban muhimmancin sujjada a cikin rayuwar Krista ko?
But make sure you understand something else.
Ina so ku gane wani abu kuma.
God doesn't just say worship me.
Allah ba zai ce kawai ku yi mini sujjada kawai ba.
God says you need to do this and 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 he goes on and on and on far more law than he has ever stated before.
Allah ko sai yace dole ne ku yi haka ku yi haka ku yi haka domin ku yi mini sujjada wa'annan dokokin sun fi kowace irin doka da ya bayar.
He goes far more detail about how to practice the Passover.
Ya faɗa cikakkiya yadda yake bukata a yi ainihin sujjadarsa ta Fasika.
Than he does in giving the Ten Commandments.
Sai kuma ya je ba da ainihin dokoki guda goma.
He cares more about worship.
Ya kula da ainihin sujjada.
Than he does about you shall not murder.
Fiye da ma dokoki goma kar ka yi kisa.
Let me give you a proof for that.
Baran ba ku wata abin da ta koyi bayan wannan.
In Jeremiah.
Idan muka duba cikin littafin Irmiya.
Jeremiah 19:5.
Irmiya sura 19 aya 5.
Jeremiah 19:5, Judah is not worshiping God the way that they're supposed to worship God.
A cikin Irmiya sura 19 aya 5. Yahudiya ba ta Allah sujjada yanda yake so.
Starting in verse 4.
Aya ta 4.
Because they have forsaken me.
Gashi mutanen nan.
And made this an alien place.
Gashi mutanen nan sun rabu da ni sun kazantar da wannan wuri.
Now notice what he's saying here.
Na so ku duba abin da yake faɗa anan.
He's saying because they're not worshiping me the way I want them to worship me.
Saboda ba sa mini sujjada yadda nake bukata su yi mini sujjada.
They're no longer really Jews.
Wa'annan ko ba Yahudawa bane.
They're aliens in the land.
Sun zamanto baki a cikin wannan ƙasa.
The person who comes to a church and doesn't worship God the way he wants you to worship.
Dukan wanda yazo cikin ecclesian ubangiji bai masa sujjada yadda ubangiji ke so ba.
Is an alien in the land.
Ya zamanto baki ne bako ne a kasa.
Because they have burned incense in it to other gods whom neither they their fathers nor the kings of Judah have known, and they have filled this place with the blood of innocents.
Wadansu ko kakaninsu sorry sun kazantar da wannan wuri sun kona wa gumakai turare gumaka turare wadansu ko kakaninsu ko sarakunan Yahuda basu san su ba.
And we go, okay, they're practicing idolatry.
Muka ce aje ka ce suna ainihin bautan gumaka.
We can get that.
Za mu iya samun wannan.
And they're practicing murder.
Sannan kuma suna kisa.
So boy, worship seems to be important, but so does murder.
Ainihin sujjada yana nan da muhimmanci kamar yadda kisa.
So how can Dan say God cares more about worship than about murder?
Me yasa zaka iya cewa Allah da kanshi yafi kula da sujjadansa fiye da kisa?
Because of verse 5.
Saboda aya ta 5.
They have also built the high places of Baal to burn their sons with fire for burnt offerings to Baal, which I did not command or speak, nor did it come into my mouth.
Sun gina wa Ba'al masujadai don su mika masa ya'yan su maza hadaya hadayar konawa abinda ban umurta ba ban kuma ba da izini ba ban mai tunanin haka ba.
He's not upset about the blood of innocence.
Ku duba ba Allah ma bai ma kula sosai da jinin da aka zubas ba.
And I'm not saying that God doesn't care about murder.
Ba wai ko ina cewa Allah bai kula da kisa gabaki ɗaya ba.
But here he's not saying, oh, this valley is filled with blood.
Anan ko bai ce musu cewa hannayenku na cike da jini.
So I'm going to cast you out as aliens in the land.
Saboda haka zan kau da ku a matsayin baki a wannan kasa an kau da ku ba.
Because you pass your own children through the fire.
Saboda kun biyo wa yaranku a cikin wuta.
I'm going to throw you out of the land.
Zan ainihin fidda ku daga wannan kasa.
Because you pass your own children through the fire to worship.
Saboda kun biyo da yaranku cikin wuta saboda ku yi sujjada.
And I didn't tell you to do that.
Kuma wanda ban sa ku kai ba.
I commanded it not.
Ban dokace ku kai haka ba.
The Hebrews clear.
Ainihin Ibraniyawa yana nan a bayyane.
God is angry with them.
Allah ko yana fushi da su.
More for having worshiped falsely.
Saboda yadda suka yi sujjada ta ƙarya.
than having burned their own children alive?
Fiye da kashe yaransu da suka yi.
Do you think God's serious about worship?
Kuna ganin cewa Allah yana daukan da muhimmanci sujada?
Do you think God's saying you can worship however you want? I don't care.
Kuna ganin Allah zai ce ku yi sujada duk yadda kuka ga dama bai dame ni ba.
As long as you just use the name of Jesus, I'll be happy.
Kawai idan kuka yi amfani da sunan Yesu ko ya kuka yi bai dame ni ba.
You could go and do a big performance for everybody to applaud you.
Za ku iya yin dukan abin da za ku yi na nuna kai saboda abu ku tabi.
Which means you're worshiping yourself.
Wannan ko na nufin cewa kana sujjada ma kana sujjada ma kanka ne.
And God's going to be pleased because you threw Jesus in there.
Ba za ta taba kamshi Allah ba dan saboda kawai ka kira sunan Yesu ba.
Jesus Christ came.
Yesu Almasihu da kansa ya zo ne.
He was sent by the Father.
Allah ubane da kanshi ya turo shi.
To gather worshipers.
Saboda ya tattara masu sujjada.
They would worship him.
Wa'anda za su yi masa sujjada.
In the spirit of the Holy Spirit.
A cikin ruhu ta ruhu mai tsarki.
And according to his commandment.
Ta wurin yadda ya dokan ya ba da umarni ko doka.
Not according.
Ba ko akan yadda.
To your desires.
In da kai ka ga dama ba.
It is so easy.
Yana da sauki sosai kuwa.
To be like Israel.
Ka zamanto kaman bani Isra'ila.
And to pretend like we're not.
Sannan kuma kai kaman ba haka ba.
Israel was judged.
Bani Isra'ila an sharanta su
because of their false worship.
Saboda bautan su ta ƙarya.
Read Isaiah 1.
Idan ka karanta Isaiah sura 1,
Isaiah 1 says I can't stand your offerings.
Isaiah sura 1 yace ba zan iya tsaya akan hadayunku ba.
I can't stand your sacrifices.
Ba zan iya ma karban duka hadayunku ba.
Why in the world would you think this would be pleasing to me?
Me yasa kuke zata cewa wannan zata gamshe ni?
That's what he says.
Abin da ya fada kenan.
Before he says, look.
Kamin yace ku duba.
Come, let us reason together.
Ku zo domin mu yi nazari tare.
Wash yourselves.
Ku wanke kawunanku.
Be clean.
Ku zamanto tsaftattu.
And then you don't think I'll take your offerings?
Sannan kuna ganin bazan karbi hadayunku ba?
Don't think because you said it was an offering to God.
Kar ku ga kamar kun ce wannan ita ce aya ga Allah.
That it was an offering to God.
Sannan kuma zai zamanto karbabbiya ga Allah.
Nothing is an offering to God.
Babu abin da zai zamanto karbabbiya gun Allah.
Unless it is done for the glory of God.
Sai ko an yi shi saboda daukakan Allah.
And done according to his commandment.
Kuma an yi shi daidai da yadda ya umurta a yi shi.
The church all over the world.
Ecclesia Ubangiji a dukkan fadin duniya.
Is filled with people.
Yana cike ne da mutane da yawa.
Who do things to attract an audience.
Wanda mutane na yin abin da zai kawo idanun mutane.
To try to get people to look towards them.
Suna yin abin da mutane za su iya kallon su.
Do you think God's pleased with that?
Kuna ganin Allah yana jin daɗin wannan?
Do you think that's why Jesus Christ died on the cross?
Kuna ganin cewa saboda haka ne Yesu ya mutu bisa gicciye?
If a pastor is trying to get people to listen to him,
idan ko pastor yana so mutane su saurare shi,
rather than to hear from God,
fiye da yadda za su saurari Ubangiji,
they're worshiping themselves.
Suna sujjada wa kansu ne.
And it is not something that's pleasing to God.
Wannan ko ba abu ne da Ubangiji ke so ba.
It's something that's horrific in his sight.
Wannan ko abu ne mummuna a gaba gare shi.
After God gives the law.
Bayan Allah ya bada dokoki.
And you all know there's two givings of the law.
Kun san abubuwa guda biyu da yake cikin doka.
Exodus 20, we hear the Ten Commandments.
A cikin ainihin fitowa sura 20 muna da dokokin Ubangiji Allah.
And then Deuteronomy 5, we hear the Ten Commandments.
Sannan kuma a cikin kubawar maimaitawar shari'a sura 5 akwai kuma wayannan dokoki 10.
But I want to ask you a question.
Ina so in tambaye ku tambaya guda.
For whom does he explain the law first?
Allah ya bayyana dokoki ma wane ne da farko?
When he gives the law in Exodus and Leviticus,
da ya bada dokoki a cikin fitowa da kuma littafin firistoci.
Who is Levi?
It was.
Leviticus is for the Levites.
Ainihin a cikin littafin firistoci saboda firistiyawa ne, leviyawa ne.
They were the ones that were in charge of worship.
Su ne waɗanda suke da ainihin dokan yin sujada.
The first explanation of the law of God.
Ainihin babban bayani na farko na cikin dokokin Allah.
About this is what you should do and this is what you should not do.
Inda yake ga abin da za ku yi da abin da ba za ku yi ba.
Is not to the civil magistrate.
Ba wai ko saboda ainihin alkalai ne na waje ba.
It's to those who are in charge of worship.
Yana dangane ne ga waɗanda an mallaka musu su yi masa sujjada.
Deuteronomy is written to the civil magistrate.
Ainihin kubawar shari'a kuma an rubuta shi ne saboda masu shari'a alkalai.
It says this is how you should conduct trials, this is how you should do this, and this is how you should do that.
Yace ga yadda za ku yi shari'a, ga yadda za ku shari'antar da mutane, za ku yi wannan, ku yi wancan.
Leviticus is about.
Amma ko cikin littafin firistoci yana nan ne akan.
This is how you make a people holy and acceptable for worship.
Ga yadda za ku maida mutane su zamanto tsarkakku, su yi masa sujjada.
This is how you make sure that they worship in a way that's pleasing to God.
Ta haka nan ne za ku tabbatar yadda za su yi masa sujjada ya zamanto karɓaɓɓiya a gurin Allah.
When the Levites become the priests.
Lokacin da Lawiyawa, idan Balawi ya zamanto priest.
Which is in Leviticus 9.
A cikin littafin Firistoci Sura 9.
We hear the first thing that they do.
Muka ji abin na farko da suke yi.
This is Aaron and Nadab and Abihu.
Wannan ko ainihin Haruna ne da Nadab da Abihu.
They're all made priests.
Wa'annan dukansu firistoci ne.
Their responsibility is to lead worship.
Ainihin abin da aka mallaka musu shine su dauki sujjada.
And so in Leviticus 10 it talks about the first time that they worship. I lead worship of God.
A cikin littafin firistoci goma kuma ya nuna yadda za a yi sujjada a cikin ikkilisiyar Allah.
Then Nadab and Abihu.
Sannan kuma ya'yan Haruna maza Nadab da Abihu.
The sons of Aaron.
Ya kowannensu.
Each took his censer and put fire in it.
Kowannensu ya dauki faranti ya sa wuta.
Put incense on it.
Ya zuba turare a kai.
This is all doing good.
Wannan ko duka yana nan da kyau.
They were told to make incense a certain way.
An gaya musu yadda za su sa turare a cikin haikali.
They were told to take that incense and to heat it to make a odor that's pleasing to God.
An nuna musu yadda za su kone wannan turare ta zamanto mai kaishi, za ta zama karɓaɓɓiya ga Allah.
That's all right, that's all good.
Duka wannan ko na da kyau.
But then it says.
Sai ko ya ce.
They offered profane fire before the Lord.
Ya dauki wuta ya mika ya zuba turare akai ya mika haramtacciyar wuta a gaban Ubangiji.
Now why would they offer this strange fire?
Me yasa suka bada haramtacciyar ainihin hadaya?
We don't even know exactly what that means.
Ba mu san ainihin cikakkiyar ma'anan wannan kalma ba.
But here's what I'm guessing it means.
Ga abin da nake tunani yake nufi.
They thought just heating this incense over the fire wasn't good enough.
Suna ganin kamar idan ka sa wuta a turaren ka bai yi musu yadda ya dace ba.
It wouldn't attract enough people.
Suna ganin cewa ba zai kawo mutane da yawa gare su ba.
People wouldn't think God is glorious enough.
Suna ganin mutane ba za su daukaci Allah yadda ya kamata ba.
By just doing what God commanded.
Da wurin yin abin da Allah ya ce su yi daidai, suna ganin ba zai gamshi mutane sosai ba.
So they did something to make the fire flashy.
Sai suka nema abin da za su sa wutan ya zamanto da kyau sosai.
So people would go, wow!
Saboda mutane su ce, kai!
Now we've seen the glory of God.
Yanzu ne mun ga daukakar Allah.
But God knows how to show His glory.
Amma ko Allah ya san yadda yake son daukakansa ya kasance.
The way we glorify God is to do what we're told.
Ainihin yadda zamu daukaci Allah shine mu yi yadda aka dokace mu.
We don't come up with new ideas.
Ba wai sai mun kawo wata sabon launi ba.
When we do,
idan muka yi haka,
we are worshiping ourselves.
Muna bautan kanmu ne.
If we think, oh, I've come up with this great new idea to attract people, you are not attracting them to God. You are attracting them to yourself, which is idolatry. When our churches are filled with performances, that is idolatry. When a pastor stands up front and preaches out of his own experience rather than the Word of God, that is idolatry. If you dance into a performance to be seen rather than dancing out of joy in your heart to the Lord, that is idolatry. Here's what God does to idolatry.
Ga abin da Allah ya faɗa wa masu bautan gumaka.
This is the glory of God.
Wannan ita ce ɗaukakar Allah.
Verse 2.
Aya ta biyu.
So they like their fire. They like their fire.
Suna nan kaman iyayensu.
So God was going to show what his fire was like.
Okay, suna san nasu wuta, Allah kuma yana so ya nuna nasu wutan.
So fire went out from the Lord and devoured them.
Sai wuta ta fito daga wurin Ubangiji ta kashe su.
They said, we'll show a fire that will attract people.
Su suka ce, bari mu nuna wuta wanda mutane za su daɗin gani.
And God said,
sai ko Allah ya ce,
I'll show you a fire.
Zan nuna muku wata wuta.
That will cause people to worship me.
Wanda zai sa mutane su bauta mani.
He killed them. He killed them.
Yako kashe su.
Because as it says in the end of verse 1,
Yako kamar yadda ya faɗa a ƙarshen aya ta 1,
they offered a fire before the Lord which he had not commanded them.
Sun ba da tatacciyar wuta gaban Ubangiji irin waɗanda Ubangiji bai umarce su ba.
God taught them how to worship him.
Allah ya koyar da su yadda za su yi masa sujjada.
This is the God you must worship.
Wannan shine Allahn da dole ku bauta masa.
This is the God who Jesus Christ died so that people would worship him.
Wannan shine Allahn da Yesu ya mutu saboda a masa sujjada.
Don't lie to yourself.
Kar ku yi ƙarya wa kanku.
And say, I've come up with some great idea.
Ku ce, bari mu kawo wata sauni mai kyau.
This will get a bunch of people to come to Christ.
Wanda zai sa mutane su zo gare su, zo su tattaru wurin Yesu.
Any great idea that's different than the preaching of God's word.
Duka wata tsauni ko kuma ilimin mutum wanda ta sha bamban da bisharar Yesu Almasihu.
Because faith comes by hearing and hearing by the word of God.
Domin bangaskiya ko na zuwa ne ta wurin ji kuma ta wurin kalmar Allah.
Anything else that brings people to Jesus Christ.
Duka wani abu daban da wannan da ya kawo mutane gurin Yesu Almasihu.
Brings them to an idol and not the true Jesus.
Yana kawo su ne gurin gunki ba kuma Yesu Almasihu ba.
God is serious about how we worship.
Allah na dauka da muhimmanci yadda muka yi masa sujjada.
So I want to ask you a question.
Saboda haka ina so muku wata tambaya guda.
Is God pleased with your worship?
Allah yana karban sujjada ku?
And I came here and I'm talking about this for a very specific reason.
Na zuwa nan gurin yi magana a haka saboda wayansu takamammun dalilai.
I believe even though I'm from thousands of miles away.
Ko da shike na taso daga wuri mai nesa na zo nan gurin.
I believe I know the answer to that.
Na san cewa na san ansan wannan tambaya.
And I don't think it's arrogance or pride that makes me say I think I have an answer for a place far away from me in Nigeria.
Ba wai domin girman kai bane nake cewa na san an san abin da ke faruwa a nan ko da shi na zo daga nesa.
Because the answer applies in the United States.
Domin an san ma yana nan a cikin kasan America da na fito.
The answer applies in Europe.
Wannan an san ma yana nan a kasan Turai.
The answer applies throughout Africa.
Wannan an san yana nan duka Africa.
What was one of the main effects of COVID-19?
Menene babban bayyanar ainihin wannan cuta ta corona?
What did God do?
Menene Allah ya yi?
And don't say it was a disease.
Kar ku ce cuta ne kawai.
Because God sends everything.
Saboda Allah ne ke turo da komai.
And Romans 8:28 says what?
A cikin littafin kuma shari'a sura 28 yace me?
All things work together for good.
Dukan komai an yi su ne da kyau.
To those who love God.
Ga waɗanda suke ƙaunar Allah.
And those who are the called according to His purpose.
Wanda ko an kira su saboda ainihin tabarcinsa.
Why did coronavirus come on the world?
Menene yasa corona ya zo kan duniya?
For the church of Jesus Christ.
Ta zo ne saboda ikkilisiyar Ubangiji Yesu Almasihu.
The rest are going to be taken out like the trash.
Dukkan saura za a dauke su ne kamar abin banza.
They're going to go into the lake of fire.
Dukkan sauran mutane za su shiga cikin wuta.
To be burned for all eternity.
Inda za a kone su har abada abadin.
God did not send coronavirus for them.
Allah bai turo coronavirus saboda ma'asabi ba.
He sent it for the church.
Ya turo ta ne saboda ikkilisiyar Allah.
And what happened to churches all over the world?
Menene ya faru da ikkilisiyar Allah a duka fadin duniya?
They stopped meeting for corporate worship.
Sun ko tsayar da sujada, haɗaɗɗiyar sujada na jama'ar Ubangiji.
A lot of times you can still gather for other things.
So da yawa za ku iya tattaruwa saboda waɗansu abubuwa daban.
In America, we could gather to protest.
America, za mu iya haduwa inda muke ta zanga-zanga. Thank you.
But God shut down the worship of Him in the church.
Amma ko Allah ya tsayar da sujadansa a ecclesia baki daya.
Now we know God does whatever pleases Him.
Mun san cewa Allah na yin abin da zai gamshe shi.
And so I want to ask you the question.
Ina so in tambaye ku tambayar.
If He shut down your worship,
idan ko ya tsayar da bautarsa,
and He found your worship pleasing,
sannan saboda bai samu sujada da ta gamshe shi ba,
isn't that contradictory?
Kuna ganin kaman ba abin akwai damuwa ba?
He shut down your worship,
ya tsayar da dukkan sujadan mu.
He shut down the worship throughout Africa,
ya tsayar da dukkan sujadai a gabaɗayan Africa.
He shut it down throughout Europe.
Ya tsayar da sujada duka a kasan Turai.
He shut it down throughout America.
Ya tsayar da sujada duka a America.
Not because it pleased him.
Ba wai saboda ta gamshe shi bane.
Will the church hear from God? Will the church hear from God?
Ecclesia za ta iya tsayawa ta saurari Allah.
Isaiah 1.
Isaiah Surah 1.
Verse 5. Why should you be stricken again?
Me yasa za a sake bulalanku.
God saying, I don't like the worship of Israel.
Allah yace ba na son sujada da suke yi a bani Isra'ila.
So He hits them so that they stop worshiping themselves and start worshiping God.
Sai ko ya bulale su saboda su tsaya bautan kansu su fara bautan Allah.
And they turn and they do it for a little while.
Sai ko suka juya suka bari na lokaci kadan.
And then they run right back to the gods of Babylon, the gods of Egypt.
Sai ko suka koma allolin Babila da kuma ta Masar.
So then God hits them again.
Sai ko Allah ya sake zuba musu bulala.
And He hits them again.
Sai ya sake zuba musu.
And He hits them again.
Ya sake zuba musu bulala, ya kara bulala, ya kara bulala.
Until it says from the sole of their foot.
Sai ko ya kai inda ma daga tafin
kafafuwansu
har zuwa kan kansu.
They're covered with bruises.
Sai suna yalwace ne da raunuka ga baki ɗaya rauni.
This is a picture of a child.
Wannan ko hoto ne na yaro ƙarami.
who will not listen.
Wanda baya kiyaye tsauraren ubansa.
So the father has to use the cane on him.
Har ya kai inda ubansa zai ta amfani da bulala akan shi. Akai.
And again.
Akai. Akai.
And again.
Akai.
And again.
Akai.
And again.
Akai.
And again.
Akai.
Until he says,
"Say inda ya kai inda."
I'm not doing this anymore.
Ba zan sake yin wannan kuma ba.
You're covered with bruises.
Sai ko yaron na da ainihin raunuka.
From the sole of your foot.
Daga karkashin tafin kafansa.
To the top of your head.
Har zuwa kan kasumin kansa.
How many times does God need to hit us?
Sau nawa ne muke so Allah ya ci gaba da bulalan mu?
He shut down your worship.
Ya tsayar da sujadan mu baki daya.
He shut down the worship throughout the world.
Ya tsayar da sujada a dukkan duniya baki daya.
Is the church going to be like Israel?
Idan ko ecclesia ta ci gaba da zama kaman bani Isra'ila.
The Bible teaches, why was Judah destroyed?
Littafi ya koyar da mu me yasa aka halakar da Yahudiya.
It was destroyed in 70 AD.
An halakar da Yahudiya a shekaru da yawa da suka wuce.
Because Jesus Christ
saboda Yesu
came to his own.
Ya zo ga nasa.
And they wouldn't worship him as God.
Sannan kuma basu
masa sujjada a matsayin Allah ba.
Sai ko yace dole su mutu.
Because you said you're God.
Saboda kun maida kansu Allah.
But we don't think you're God.
Amma ko basu san cewa Yesu Allah bane.
They wouldn't worship Jesus Christ as God.
Sun kisu bauta ma Yesu a matsayin Allah.
And God says, what more can I do?
Sai Allah ya ce me ko zan sake yi?
I'll divorce you, as it says in Jeremiah 3, I'll divorce you.
Ya ce zan kore ki kaman mace.
Like I did that harlot, Israel.
Kamar yadda na yi ma waccan can karuwa bani Isra'ila.
Will you see the chastening of God?
Za ku iya duba ku ga horon Allah.
If you look at what God did with coronavirus.
Idan kuka duba abin da Allah ya yi da wannan cutan corona.
Throughout the world.
A cikin fadin duniya baki daya.
It was targeted towards churches.
Duka gaba daya ana ainihin yin ta ne akan ecclesia.
Targeted towards shutting down the corporate worship of God.
An afko mai ainihin sujadan Allah ne a fadin duniya duka.
I started this by saying I was just going to tell you the problem.
Yace na fara anan zan ga muku damuwan.
You each individually need to go back to your church.
Ko wannan ku ya kamata ku koma ecclesianku.
And you need to say, what does repentance look like for us?
Za ku ce menene ya kamanci tuba mu yi?
What are we doing that is not according to the commandments of God?
Menene muke yi da bai kamanci dokoki ko umurnin Allah ba?
Maybe the pastor's preaching out of his own ideas rather than the word of God.
Kila pastor yana ainihin yana wa'azi a cikin ra'ayin kanshi ne ba na Allah ba.
Hey, I'll just go for trouble.
Sannan kuma ainihin
1 Corinthians 14:34.
A cikin littafin Korintiyawa ta 1 sura 14 aya 1.
Says women stay silent in church. Women stay silent in church.
Mata su zauna shiru a cikin ecclesia.
If you have a female pastor,
idan kana kuna da pastoci wayanda mata ne,
it is not within the commandments of God.
Ba shi a cikin umurni da Allah ya bayar.
And God will not be pleased with your worship.
Kuma Allah ba zai ji dadin wannan sujada ta ku ba.
It's what God says.
Abinda Allah ne ya faɗa.
Will you hear or not?
Za ku saurara ko babu?
Do you want to be stricken or not?
Kuna so ku samu bulala ko babu?
For here's the good news.
Amma ko ga labari mai dadin.
Here's the really good news.
Wannan ita ce babban labari mai dadi.
He struck Israel.
Ya bulali bani Isra'ila.
To the point.
Har zuwa inda.
That he said, I'll have nothing more to do to you.
Ba ni da wani abin da zan yi da ku kuma.
I'm done with you.
Na riga na gama da ku.
He struck Judah to the point.
Ya ainihin bulali Yahudiya.
Where he said, I'll have nothing more to do to you.
Har yace ya kai inda yace ba zan yi komai da ku kuma ba.
But what does he promise for the church?
Menene alƙawarin da ya yi wa ecclesia yau?
He will never leave her or forsake her.
Yace ba zan taɓa bar ecclesia ta ko kuma in kyashe ta ba.
So what does he do?
Menene ko zai yi?
He sends shepherds for his church.
Sai ko ya turo ainihin makiyaya ma ecclesia ta.
But if you can only please God in worship,
idan ko zaka iya gamshe ubangiji ta gurin gurin
if you have the spirit of God,
idan kuma kana da ruhun Allah,
and only those who are saved have the spirit of God,
wa'anda ko an cece su ne kadai suke da ruhun Allah.
And so you have all these people come to churches.
Sannan ku kada mutane da suka tattaru a cikin ecclesian ku.
Some that have the spirit, some that don't.
Wa'ansu ko suna da ruhun Allah, wa'ansu ba su da ruhun Allah.
You have some sheep mixed with goats.
Kuna da ainihin tumaki garwaye da awaki.
How do you get rid of the goats if you have goats?
Ya yene za ku iya bambanta awakin saboda ku bar ainihin tumaki.
You send goat herders.
You send what?
Goat herders. People who herd goats.
Okay. Sai ku tura waɗanda za su farauci awakin.
You send people who will attract the goats to get them to follow them.
Sai ku tura waɗanda za su iya samo ainihin waɗanda za su jawo awakin su fidda su.
So you have a flock of sheep.
Saboda kana da ainihin garken tumaki.
And you have a flock of goats.
Sannan kuma kana da garken ainihin awaki.
2 Peter 2.
A cikin littafin Bitrus Bitrus ta biyu sura biyu.
Said God sends false shepherds.
Allah da kanshi ya turo ainihin makiyaya na ƙarya.
He sends false shepherds so that the goats will follow.
Ya turo makiyayan ƙarya saboda awaki su bi su.
Because they're not shepherds, they're goat herders.
Saboda kun san cewa su ba na gaskiya bane kuma awaki za su bi su.
So you look around the world.
Idan ku duba bakin duniya baki daya.
And there will be true shepherds.
Sannan kuma akwai ainihin makiyaya na gaskiya.
And there'll be a lot more false shepherds.
Za ka samu kuma akwai makiyaya na ƙarya tare da su.
Just remember.
Ku tuna.
Why is the path that leads to destruction?
Me yasa akwai hanya da za ta kai ga halaka?
There's a lot more goats than there are sheep.
Kuma za ku samu ainihin awaki ne da yawa suke tafiya a ciki.
But God will send shepherds.
Amma kuma Allah zai turo makiyaya.
Faithful shepherds that submit to the chief shepherd.
Ainihin makiyaya masu ban gaskiya wanda suke da kaskancin kai ga ainihin babban makiyayi. Yesu.
He's not going to get to the point where he says, I'm done with the church.
But zai taba zuwa inda zai ce, a'a, na kare da ecclesiasta ba.
What he's going to do is divide the church.
Amma ku abinda zai yi shine rarraba tsakaninsu a cikin ecclesia.
Into a synagogue of sheep.
Sannan ku a samu ainihin kungiya ta tumaki.
In a synagogue of Satan.
Sannan kuma a samu kungiya ta awaki.
A gathering of goats.
Tattaruwan awaki.
So God will not beat the world to stop worship forever.
Allah ba zai taba duka duniya har ya barta saboda sujadansa gaba ɗaya ba.
He's just doing it to divide the flock.
Yana yi ne saboda ya rarraba tsakanin ainihin tumakinsa.
Because he came.
Saboda ya zo ne.
His father sent him.
Ubansa ya turo shi.
To gather and to seek those who will worship him in spirit and in truth.
Ya tattaro waɗanda za su bauta masa cikin ruhu da kuma gaskiya.
If you don't repent.
Idan ba ku tuba ba.
And you say, I'll worship him however I want.
Kuka ce zan yi musu sujjada yadda na ga dama.
Don't worry about it.
Kar ku damu da shi.
You'll go to hell.
Za ka shiga wuta.
But God's sheep will be protected.
Amma kuma ainihin tumakin Allah za a kare su.
He will bring them out.
Zai fito da su.
For he is their husband.
Saboda shi ko ubansu ne.
Make sure your church.
Ku tabbatar da cewa ecclesianku.
Is not trying to attract goats.
Ba wai suna kokarin su biyo wani.
Rather than people.
Awaki bane.
Rather than people who have the spirit of God.
Amma kuma su samu mutane da ke da ruhun Allah.
So that they can worship God.
Saboda su iya masa bauta, sujjada.
In spirit and in truth.
A cikin gaskiya da kuma ruhu.
If you can't worship God according to the scriptures.
Idan ko ba za ku iya bautawa Allah ta gurin littattafai ba.
You're not worshiping God.
Ba kuna bautan Allah bane.
You're worshiping yourself.
Kuna bautan kanku ne.
Let me pray.
Kada mu yi addu'a.
Oh Lord God, we pray that your spirit falls upon us here.
Allah muna roko bari ruhunka ya sauko a tsakanin mu a nan wuri.
We pray that you break us.
Muna roko bari ka karkarya mu.
Not like you did Israel.
Amma ba yadda kai da Bani Isra'ila ba.
By destroying us.
Ta wurin halaka mu ba.
But break us so that we turn and flee to the living God.
Amma ka kakkarya mu saboda mu juyo mu zo ga Allah mai rai.
For you are a God who would send fire from heaven to devour Nadab and Abihu.
Saboda kai ne Allah da ka turo wuta yazo ya kona Nadab da Abihu.
You would kill them in the midst of the beginning of worship the way you commanded.
Ka kashe su a lokacin da suka fara sujjada kamar yadda kai ka bada doka.
So that we would recognize you, desire worship.
Saboda mu mu gane yadda kake bukata a maka sujjada.
We pray you fall upon those.
Muna roko barka dauko akan wa'anda.
And give the people here, give me a greater desire.
Ka ba mutanen da ke anan wannan marmari na bautanka da sujjadanka.
Give us all eyes to see where we're not worshiping you the way we should.
Ka ba mu ido mu gani inda muke maka sujjada inda bai dace ba.
Give me a greater understanding, give us all a greater understanding.
Ka ba mu babban ganewa da fahimta da za mu gane.
Through your spirit of truth, which guides us to understand the scriptures, let us know how you want us to worship you. And give us the strength to not be tempted by the cares of the world. And the deceitfulness of riches.
Da kuma ƙarya ta arziki.
To be unfaithful and unfruitful.
Kar mu samu akai inda bamu da gaskiya.
To be only be fit for hell.
Amma kuma mu zamanto kar mu samu kanmu akai inda zamu shiga wuta.
Instead, grant us the gift of repentance.
Amma maimakon haka ka bamu kyauta na tuba.
So that we repent.
Saboda mu tuba.
And we become pleasing to you.
Mu zamanto kuma abin da zamu gamshe ka.
We ask this in your son's name.
Muna roƙon wannan cikin sunan ɗanka.
Amen.
Amen.